A yanzu haka dai mutane 43 ne suka mika takardunsu na nuna bukatar zama sabon sarki a masarautar Kwantagora ta jihar Niger, Nigeria. Bayan rasuwar tsohon sarkin Alhaji Sa'idu Namaska a cikin makon jiya, kwamishinan kananan hukumomi da masarautu na jihar Niger, Barista Abdul Malik Sarkin Daji, ya ce masu zaben sarkin sun zaɓi Galadiman Kwantagora domin ya zama shugabansu, kuma nan da gobe Juma'a ne za a rufe karɓar takardun masu buƙatar shiga takarar neman sarki a masarautar ta Kwantagora mai daraja ta daya.
To kawo yanzu dai a yau da suka bani feedback an samu sama da mutum 43 waɗanda suka ansa form, suka ansa guideline, kuma har sun cika form da application ɗinsu da CV ɗinsu har sun mayar. To da ban sani ba ko zuwa wannan dare wasu sun ƙara kai nasu. Amma dai ko zuwa dai yanzu mutum 43 su ne suka shigar da ainihin takardan neman shiga takarar mai gurbin sarkin Sudan.
Na'am, ka san maganar da muka yi cewa ran Laraba za ku rufe, yanzu kenan an ƙara lokaci kenan ko?
An ƙara lokaci zuwa ranar Juma'a saboda mu yi la'akari da waɗanda ke niza. Duk da yake abin yana da muhimmanci gare su kamar yadda na faɗa maka, daga ranar da aka yi rasuwar ma wasu sun riga sun shirya takardunsu na application tun kafin ma mu ba da wa'adin lokacin da za a buɗe.
Shugaban masu zaben sabon sarkin dai Alhaji Shehu Yusuf Galadiman Kwantagorar ya ce za su gudanar da aikinsu tsakani da Allah ba tare da jin tsoron saka bakin gwamnati ba a aikin nasu.
Ai muke da hakkinmu ne mu cire wanda ya kamata ito da shi, amma tun farkon kafa zaton Kwantagora haka take. So idan dai mun zakulo wanda ya kamata mu kuma muka yi tsakaninmu da Allah ba sa rai, ina ganin wanda ya samu na baki ba yadda ya yi to haka za su yi aiki da shi insha Allah.
A yanzu dai hankali ya karkata matuƙa tare da jiran lokaci domin ganin sabon sarki a masarautar na Gwamatsan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.